Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 18 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a garin Damagaram na Jamhuriyar Nijar an buɗe cibiyar kula da yaƙi da safarar mutane ta farko a nahiyar Afirka. Haka kuma za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama waɗansu shugabannin al'ummomi daga ƙasashen Afirka su biyu da lambobin yabo na tabbatar da wanzuwar 'yancin yin addini. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Yau Alhamis, shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya faɗi cewa hukumarsa na dab da cimma yarjejeniya da shugabannin ƙungiyar 'yan tawaye na Houthi don kawo ƙarshen dakatar da bada taimakon abinci a wasu yankunan Yemen da ƙungiyar ta kame da aka yi a baya. A watan da ya gabata, David Beasley, shugaban hukumar kula da abinci da ake kira WFP a takaice, ya bada umarni a dakatar da rarraba abinci a sana'a ba babbar birnin kasar wanda 'yan tawayen Hutu suka mamaye. Ya faɗi cewa matakin na da muhimmanci saboda 'yan tawayen na karkata tafiyar kayan agaji don su samu riba, kuma ba su kyale kungiyoyin agaji su yi aikin su ba tare da kasalanda ba. Matakin dakatarwar ya shafi kusan mutane 850,000, amma an bari a ci gaba da gudanar da shirin agazawa yara masu fama da yunwa da mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga ƙasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma, ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar ne, aka ayyana dokar ta ɓaci. Hukumar ta WHO ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa, inda ake samun rahoton mutane 10-15 da ke kamuwa da cutar a kowace rana, kuma mutane 1,676 sun mutu tun bayan da annobar ta ɓarke. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO, ya ce
our risk assessment remains that the risk of spread in DRC and the region remains very high.
Bincikenmu akan hadarin da ke tattare da yaduwar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma yankin har yanzu yana da yawa, amma hadarin bazuwar cutar a wajen yankin ba shi da yawa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yan majalisar wakilan Amurka Ilhan Omar ta kafa wani sako a shafinta na Twitter a daren jiya Laraba, inda ta nuna wani hotonta a ɗakin majalisar wakilan ƙasar, ta kuma rubuto sako zuwa ga shugaba Trump da magoya bayansa, waɗanda ciki 'yan kwanaki kaɗan suka sha nuna cewa wadda ba a mulkiya ba ce ta kuma koma Somalia, ƙasar da ta koma da asali. Umar ta rubuta inda ta ce, ina inda ya kamata in kasance, wuri da nake wakiltar jama'a sun kusan sai kuma yanda za ku yi da ni. Bayan haka da yammacin jiya, hukumar ta ambato kalmomin marubuciyar nan bakar fata wato marigaya Maya Angelou a shafinta na Twitter inda ta ce kana iya harba ni da kalmanka kana iya yanka ni da kallanka kana iya kashe ni da kiyayyarka amma duk da haka kamar iska zan tashi wannan sakon na ya zo ne bayan da Trump ya cancace Umar da wasu mata uku da ba ta turawa ba da ke majalisar tarayyar kasar a kwanaki hudu a jere yana ci gaba da jefa alamar tambaya akan ko suna kishin Amurka yana kuma nuna cewa su bar kasar ina gani kamar ba sa san Amurka abinda Trump ya ce kenan akan majalisar Ilhan Umar da Alexandria Ocasio-Cortez da Ayanna Pressley da kuma Rashida Tlaib hukumomi a birnin Kyoto na kasar Japan yanzu sun ci akalla mutane 33 aka kashe a wani abu da ake kyautata zaton harin tada gobara akan wani ginin kamfanin shirye fina-finan wasan yara ma'aikatan kwana-kwana da 'yan sanda sun ce gobara ta fara ne a lokacin da wani mutum ya shiga cikin ginin ya jika kanshi da wani abu mai saurin kama wuta yana fadi ku mutu da karfi a yayin da ya tada wutar kusan mutane 70 ke cikin ginin lokacin da gobarar ta tashi.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A garin Damagaram na Jamhuriyar Nijar an buɗe wata cibiyar kula da yaƙi da safarar mutane ta farko a nahiyar Afirka. Wannan cibiyar dai an buɗe ta ne tare da taimakon Amurka da Canada da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya wato IOC da kuma gwamnatin ƙasar. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Wannan cibiya ta kula da yaƙi da safarin mutane ita ce ta farko a Niger da ma ƙasashen Afirka masu amfani da Faransanci. Inji Madam Goje Maimuna, Director General ta hukumar yaƙi da safarin mutane wato ANLTP.
Le centre pour victimes de traite des Indes, effectivement, c'est le premier centre d'accueil pour victimes au Niger et c'est également le premier centre dans l'Afrique francophone.
Ta ci gaba da cewa
la traite de personnes et le trafic illicite de migrants, le Niger est l'un des pays le plus porteur en matière de protection de victimes.
Yaki da safarin mutane da bakin haure, Niger ta yi fice wajen kare waɗanda suka jarabta. Eva Pons ita ce wakiliyar hukumar da ke kula da bakin haure wato OIM.
L'OIM a pu avec le soutien du gouvernement canadien réaliser des travaux de réhabilitation et d'équipement.
OIM ta tallafa da taimakon ƙasar Canada da kayayyakin tafiyar da cibiyar, barguna, magunguna,
de couverture, de kit d'hygiène et de matériel.
Da abin yin sana'o'i,
d'activités récréatives. L'OIM a reçu un deuxième projet sur la période 2018-2020 pour soutenir le centre de Zinder, financé cette fois par le département d'État américain.
OIM ta samu ƙarin wani tallafi daga shekara ta 2018 zuwa 2020. Daga ƙasar Amerika.
Pour lutter contre la traite des personnes, permet d'appuyer le fonctionnement du centre.
Don kama ma cibiyar ta da magaran a cikin yaƙi da safarin mutane. Madam Goje Maimuna ta ci gaba da cewa
En 2019, le Niger a reçu le prix de la lutte contre la traite des personnes, des partenaires techniques et financiers parce qu'on a estimé que c'est l'un des pays où l'État a fourni le plus d'efforts.
A shekara ta 2019, Niger ta samu kyauta na yaƙi da safarin mutane daga masu hannu da shuni, kasancewarta ƙasar da tafi mai da hankali a kai.
C'est dire que la lutte contre la traite des personnes est une préoccupation soutenue par les autorités politiques.
Abin nufi yaƙi da safarin mutane ta zama damuwar hukumomin ƙasar.
Volonté politique pour laquelle l'OIM arrive à soutenir l'État du Niger.
Niyyar da ta kai OIM dafa ma gwamnatin na Niger.
Lorsque l'OIM nous a approchés, nous avons estimé que la problématique de la traite des femmes et des enfants touchait beaucoup plus la région de Zinder et que l'urgence était de faire le premier centre à Zinder.
A lokacin da OIM ta tuntube mu, lura da matsalar tafi kamari a jihar Damagaram ya sa muka ajiye cibiyar anan. Shehu Musa gatan shari'a ne a babbar kotu ta Damagaram.
Wannan abu yana kwatanta cewa kasan tana kokarinta yanda ya kamata don ta kare haƙƙin ɗan adam. Saboda duk wanda za a kawo nan, saboda suna cikin mugun hali ne. Kuma suna da haƙƙi wanda ya kamata gwamnati ta kare musu. Duk ƙasashe suna yaƙi bisa gare shi saboda abu ne mai muni sosai. Kasanmu ta taka rawa ta azo a gani biskan yaƙi da wannan abin.
Gundumar Kance ta yi kaurin suna wajen safarin mutane da zuwa ta burada. Tsayyabu Musa shine shugaban gundumar ta Kanci.
Mutane na cikin gunduman mu wadanda yawancin su suna cikin mahzuwa ta burada cikin jihar nan ta Damagaram, mahi yawa yake zamantowa ana maido su inda ake karban su ko inda ake sa a kula da su babu shi. Kenan yau wannan gida da aka yi sai mu ce alhamdulillah, ina tsammanin zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wayar da mutane maza da mata kai dangance ga wannan tahiyar da suke yi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari. To daga jamhuriyar Niger kuma bari mu dawo nan Amurka, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama waɗansu shugabannin al'ummomi daga ƙasashen Afirka su biyu da lambobin yabo na tabbatar da wanzuwar 'yancin yin addini, ciki har da Imam Abubakar Abdullahi, imamin da ya kubutar da wasu ɗaruruwan Kiristoci a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato a Najeriya. Ga rahoton da Yusuf Aliyu Harande ya hada mana.
Imam Abubakar Abdullah of Nigeria. While he couldn't be with us in person tonight, his story is truly remarkable.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya mika kyautar ga Imam Abubakar Abdullahi a wani taro da aka yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke nan birnin Washington DC. Imam Abubakar mai shekaru 83 ya lashe wannan kyautar ce mai take International Religious Freedom Award bayan da ya ceci wasu ɗaruruwan Kiristoci a yankin ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato, yayin da wasu mahara suka kai musu farmaki a yankin, inda ya ɓoye Kiristoci a masallaci da ke jikin gidansa a shekarar da ta gabata. Shi dai Imam Abubakar ya sadaukar da rayuwarsa a lokacin wani rikici ne mai nasaba da ƙabilanci da addini, inda bayan da suka gama sallar azahar sai suka ji harbe-harben bindigogi suka fita don ganin abin da ke faruwa. Ko da ya duba sai ya ga Kiristoci na guduwa don neman mafaka. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, Liman Abubakar ya ba wa sama da Kiristoci 262 mafaka a cikin masallaci da ma gidansa da ke kusa da masallacin. Bayanai sun yi nuni da cewar limamin ya tsaya tsayin daka a kan cewar kada a taɓa Kiristocin har ma ta kai ga ya ce sai dai a bakin ransa ba zai bari a taɓa su ba. Ko da yake duk da cewar 'yan bindigar sun kashe wasu Kiristoci 84 a ƙauyen da ake kira Ngar, irin jajircewar Imam Abubakar ta sa adadin waɗanda aka kashe bai haura haka ba, saboda ya yarda cewar mutunta wasu mabiya addini daban da ba nasa ba babban abu ne da ke da matukar muhimmanci, kamar yadda jawabin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu, mu shakata da wannan waƙar.
Bye. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun sami kira daga jihar Niger. Wa muke tare da shi a jihar Niger?
Ne malam Marush Tela din Bakuri aja.
To malam Marush ka daga muryar ka ba ma jinka sosai.
To
hello, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku, ina jinku.
To menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To kamar bayanin da ake na
aka wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya?
To abin da ya kamata malamu mu yi a zaman lafiya su ke kawo duruta ne a cikin jihar Najeriya, saboda idan suka koma wurin Allah dukkanmu al'amarmu zai koma daidai.
To kana tare da mu har yanzu?
Eh, ina tare da ku har yanzu.
To muna jin ka.
Shin na ce idan malamin mu suka koma wurin Allah duka al'amuran mu zai koma daidai, don saboda su ne ke kawo kuna rudani a Najeriya malamin mu.
To mun gode malam Marush, yanzu kuma bari mu leka jihar Kaduna. Hello, wa muke da shi daga jihar Kaduna? Hello. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda to gashi mun sake samun kira daga jihar Kaduna. Hello, wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Kana magana da Jafar Salisu.
To Jafar Salisu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a yau shine kamar magana da aka tattauna, wanda ya gabacin na ji an tambaye shi akan abin da malamai ya kamata su taka rawa a kai. Abin da malamai ya kamata su taka rawa a kai shi ne nuna wa mutane matsayinsu tsakaninsu da Ubangijinsu. Dama gurɓacewar yanayi tana faruwa ne idan an saki Allah. Idan al'umma suka saki Allah, to Allah zai bar su da dubaran su su je su yi ta wahala. Don haka lallai ne wajibi ne ga malamai su miƙe su gaya ma al'umma cewa su fa koma ga Allah shi ne kawai mafita, shi ne kuma samun hanya mafi sauƙi, shi ne kuma hanyar da zai kawo zaman lafiya, ba yawan zage-zage ko da nuna cewa dole sai shugaba ya miƙe ya yi wani abu ba.
To mun gode malam Jafar Salisu daga jihar Kaduna. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Wa muke da shi daga jihar Katsina? To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ni abin da nake gani wannan abu da amari yana daga shugabannin addini. Na ka ce wannan shugaba ne na addini zai ba da gudunmuwa, to Allah ya yarda za a samu haɗin kai wajen majiya.
To
shine nake ganin limamai da kuma pastoci in aka haɗa kai ana nuna wa mabiya, to insha Allah za a samu zaman lafiya. Ya alhamdulillah, haka nake gani. Sunana Yakuba.
To mun gode Yahaya. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah.
Kuna magana da Ibrahim ne wancan hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai yankin hula, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akan wannan maulidi da kuka kawo a yau, ni a inda na fuskance shi, na farko alifin manyan malaman mu mafi yawancin su sun saki koyarwa ta biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin da suna akan ta, suna koyar da 'yan uwa musulmi, to duk wani rudani ba za a same shi ba. Amma su inda suka mai da bangaren al'amarin tafsirar su da wa'azozinsu, soke-soken juna da zage-zagen juna. saboda musulunci babu ta'addanci game da musulunci a cikin musulunci babu ta'addanci babu kuma ka ce zaka je ka zuba jinin wani ko ka zage wani duk gaba ɗaya babu shi to ba su maida hankali akan bangaren wannan sai dai bangaren rarraba kawunan alimu musulmi da sauran wanda ba musulmai ba ni a inda na fuskanci al'amarin kenan.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yau muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku wace irin rawa malaman addini ya kamata su rika takawa wajen tabbatar da zaman lafiya.
Malaman addini ya kamata su taka yana da kyau a ce su dinga faɗakarwa ga matasa akan addini akan neman zaman lafiya da zaman da akan zaman lafiya. Da juna saboda kowa ya sani a rayuwar duniya su da Allah ya halitta duniya akwai Kristan akwai musulmi haka Allah ya halicce mu yana da kyau a ce mu zauna lafiya. Yawwa fata na kenan.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Oyo. Wa muke da shi daga jihar Oyo?
Sunana Malam Dan PDP nan karshe Shanu Akin Yale Kano Speak Wali.
To muna jinka menene ra'ayinka?
Wannan maudu'i na ku na ji daɗi ne kwarai da gaske domin an so sa mini inda kai mai kai kai. Ya dace shugabanni na addini gaba ɗaya su bi koyarwa mu musulmai mu bi koyarwa ta Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Mu san ka faɗakarwa irin yadda Allah yake tsakanin musulmi da kirista babu zama mara kyau ba zama ne na mu zo mu zauna wuri daya mu yi kowa shi na shi addini idan lokacin sallah ya zo mu yi sallah idan lokacin zuwa coci yayi mu yi coci fi na fi ibada mu zauna lafiya. Assalamu alaikum.
To mun gode da dan Ibadan. To yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Assalamu alaikum. Sunana Rayyan Zakariya daga Bauchi State Nigeria.
To Rayyan menene ra'ayinka?
Wato kuna magana akan malaman addinai ne ko malaman addinin musulunci?
Malaman addinai gaba daya na musulman da kuma kristoci.
To alhamdulillah to wannan abin da ya shafi kowane dan Najeriya ne in har daga sashe gyaran ake bukata abu mafita shi ne su malaman addinin musulunci su dinga tuntuban.
Hello Rayani, kana tare da mu?
Muna tare.
To muna jinka.
A takaice abin yana buƙatar tuntubar juna. A koyaushe a dinga samun fahimtar juna tsakanin su malamai din. To mabiya kuma sai su baya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Rayani daga jihar Bauchi. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Zamfara. Wa muke da shi a Zamfara?
Kuna magana da Ayuba Ibrahim Kwase local government unguwar Anga Samama.
To Ayuba Ibrahim menene ra'ayinka?
Ni dai ra'ayina kamar ina gani mutane ba su jin dokokin abinda kamar Alkur'ani yake da kuma kiristoci ba su jin abinda Bible yake. In ga suna ji duka ba a kawo rudani a cikin mutane akan abinda dai rarraba tsakanin su don wannan littafai ko wannan littafi mai girma Alkur'ani da Bible duk sun ba da misalin kwanciyar hankali da wani abu da kowa da ya sani to sai ka ga malamai sun zo suna sanya ra'ayoyinsu ba jin abin da Alkur'ani ya ce ba da Bible ya ce to don haka sai a fallasa mutane a cikin wannan. To saboda haka ina kiran malamai
mun gode Ayuba Ibrahim daga jihar Zamfara. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
To kana magana da Kani mai wankin hula daga karamin hukumar Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Kani mai wankin hula menene ra'ayinka?
To gaskiya ne to gaskiyan magana a malaman addinin musulunci da na kirista kusan sun bar shiri tun baya saboda lokacin da jawo hankali dangane da yadda za su rinka wa'azi da karantar da al'ummarsu. To mafi yawanci sanan aka samu matsala wadda yake idan mutum ya zo mai kon ya karantar da bangaren addini wadda yake ga abinda Allah ya ce ga abinda Annabi ya ce sai a saki sai a koma ana karantar da wani abu daban. To gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin abin da ya bamu matsaloli to malaman mu na dawo hankalin su da na kirista da na addinin musulunci sai sun tsaya sun dawo wannan koyarwan na tsakani ga Allah za a ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali kani mai wankin hula da
ka to mun gode kani mai wankin hula da ka jihar Kaduna to muna godiya kwarai da ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayin su sai kuma gobe idan Allah ya kai mu to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice
shi dai kaftin din kungiyar Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi ya tabbatar da yin murabus daga bugawa kasar tashi wasa don kadan bayan da kasar ta zo ta uku a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana a kasar Masar dan wasan na tsakiya mai shekaru 32 ya bugawa Najeriyar wasanni 89 daga shekara ta 2005 zuwa 2019 inda kuma ya zura mata kwallaye 6 don a watan da ya shige ne Obi ya kenkesa cewa gasar ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana ita ce gasar karshe da zai buga wa kungiyar ta Super Eagles Michael Day na ganin lokaci yayi da zai zakuda domin baiwa matasa sabon jini damar gwada tasu hikimar a wani labarin kuma dan wasan Najeriya Odion Ighalo ya kara damar da yake da ita na lashe takalmin zinari a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta wannan shekara da ake dubda karkarewa a kasar Masar bayan ya zura kwallo a ragar Tunisia a wasan neman matsayi na uku na gasar da Najeriya ta buga da Tunisia a jiya Laraba dan wasan mai shekaru 30 da ke takale da kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar Sin ya zura kwallon ne da kiku 130 da soma wasan wanda ya bada adadin kwallaye 5 kenan da ya zura a gasar wannan ya sa ya tsere wa takwarorin sa Red Mahrez da Adam Onos da Cedric Bakambu da Sadio Mane wadanda suke da kwallaye 3-3 kowannen su Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta ce ba za ta kori mai horar da ƴan wasan kwallon kasar ba Ghana Turo dukkuwa da korafe-korafe da kuma kakkausan sukan da yake fuskanta daga masoyan kungiyar kwallon kasar biyo bayan kashin da ta sha a hannun kasar Algeria a wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin nahiyar Afrika yanzu haka dai ya rage shekara guda da karewar kwantaragin sa to sai dai shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Pinnick ya bayyana kwarin gwiwa akan samun nasarorin ro a nan gaba inda yace za a ma tura kocin domin samun karin horo daga kungiyar Bayern Munich dake kasar Jamus Barcelona ta yi wa PSG tayin kudin euro miliyan 40 da kuma mika mata ƴan wasa biyu Philippe Coutinho da Rakitic domin maido da tsohon dan wasan ta Neymar yunkurin ya zo kwanaki kalilan bayan da Barcelona ta sanar da karbar aron kudi domin sayan Antoine Griezmann daga kungiyar Atletico Madrid akan kudi euro miliyan 120 abinda ya jefa yuwar Coman da Neymar ke son yi zuwa kungiyar ta Barcelona cikin shakku Murtala Faruk sanin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Madalla gaida Murtala kafin mi sallama ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice
Alhamis shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya fadi cewa hukumar sa na dabbacin mai yarjejeniya da shugabannin kungiyar ƴan tawaye na Houthi don kawo ƙarshen dakatar da bada taimakon abinci a wasu yankunan Yemen da kungiyar ta kame da aka yi a baya a watan da ya gabata David Beasley shugaban hukumar kula da abinci da ake kira WFP a takaice ya bada umarnin a dakatar da rarraba abinci a Sana babban birnin kasar wanda ƴan tawayen suka mamaye ya fadi cewa matakin na da muhimmanci saboda ƴan tawaye na karkata tafiyar kayan agaji don su samu riba kuma ba su kyale kungiyoyin agajin su yi aikin su ba tare da kasalanda ba Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ne suka sa aka ayyana dokar ta baci
To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Hajiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa sai kuma engineer mu Greg Bonds Ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.